Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 12 ga watan Fabrairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niyya murya Arewa. Ko kuma BOA Africa Zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa muryar Amurka ta yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan harkar zaɓe a bainar jama'a a Abuja domin wayar da kan masu jefa ƙuri'a. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar, sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka bangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa ta samar da kudin tafi da gwamnati da kuma kauce ma sake rufe ma'aikatun gwamnati a ƙarshen wannan satin. To amma babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka cimma yarjejeniyar da ya bayar da cikakken bayanin yarjejeniyar da kuma bayanin ko shin shugaban Amurka Donald Trump zai iya samun dukkanin kuɗaɗen da yake buƙata don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. 'Yan Democrat sun yi ta yin samar da wani ɗan kuɗi na inganta tsaron kan iyaka wanda ko kusa bai kai adadin kuɗin da wato shi shugaban Amurka Donald Trump yake buƙata don gina katangar ba. Fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokoki na fuskantar cikar wa'adi ranar Juma'a lokacin da kuɗin tafi da gwamnati zai sake ƙarewa ga rubu'in ma'aikatun gwamnati, don haka suke faɗitashin kauce ma sake rufe ma'aikatun makonni uku bayan da aka kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati da lokaci mafi tsawo, wato kwanaki 35. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka SDF a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da ISIS a wuri ɗaya tilo da ya rage na abin da ISIS ta kira daularta, duk kuwa da rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan. Ina ganin bayanin halin da ake ciki a Siriya shine an ruguza 'yan ISIS kuma muna samun matukar ci gaba, abinda makaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya gaya ma manema labarai kenan akan hanyarsa ta zuwa Afghanistan. Dakarun na SDF masu samun goyon bayan Amurka sun fara kutsawa cikin ɗan yankin da ya rige a hannun ISIS a garin Bahgus na ƙasar Siriya ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma haɗakar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ISIS cewa yana sa ran shelar yin galaba kan ISIS a hukumance a wannan satin. Dubban mutane sun sake bazuwa kan titunan Port-au-Prince, babban birnin ƙasar Haiti, da wasu birane a faɗin ƙasar jiya Litini suna zanga-zangar neman shugaba Jovenel Moïse ya sauka. Idan suka buɗe mana wuta, to za mu ƙona su, abinda mafusata masu zanga-zangar ke faɗa kenan a waƙarsu a yayin da suke tattaki a unguwar Delmas da ke babban birnin ƙasar. Wakilan sashen Creole na muryar Amurka sun ɗau hotuna da bidiyon cinna wuta da aka yi ma tayu da kuma kafa shingaye da aka yi a babban birnin ƙasar da kuma Cape Haitian da Chamel da Hensi da Mirbalai da Jeremy. Tokar fa shafa ana shan labarin ne daga sashen Hausa da na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaban Amurka Donald Trump na janye sojojin Amurka daga Afghanistan ba. Ban samu umarnin rage yawan sojojinmu da ke Afghanistan ba, abinda Shanahan ya gaya ma manema labarai kenan gabanin ziyarar bazata da ya kai birnin Kabul jiya Litini. ya kara da cewa umarnin da aka bayar tare da haɗin gwiwar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton shine a goyi bayan jakada na musamman Zalme Khalilzai wajen tattaunawar cimma zaman lafiya makon jiya. Yayin jawabi ma Amurkawa kan makomar ƙasar, Trump ya sake intar da daɗaɗɗun fitintunin da ake fama da su kama daga Syria zuwa Afghanistan, yana mai cewa manyan ƙasashe ba su yaƙi har abada. Ya gaya ma taron manema koko jama'a cewa yayin da jami'an diplomasiyyar Amurka ke samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya a Afghanistan, za mu iya rage yawan sojojinmu a ƙasashen waje mu samu damar mai da hankali kan hanyoyi wato hanyoyin daƙile ta'addancin.
Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki a kan harkar zaɓe a bainar jama'a domin wayar da kan masu jefa ƙuri'a. Ga wakiliyarmu Hawwa Umar da cikakken rahoton.
Ana 'yan kwanaki gabanin babban zaben shugaban Najeriya a ranar Asabar wato 16 ga wannan wata na Fabrairu. Muryar Amurka ta yi gagarumin taro na bainar jama'a a Abuja inda ya samu halartar hukumar zaɓe, masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe, lauyoyi da kuma masu kaɗa ƙuri'a. A yayin taron, 'yan takara na jam'iyyu daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke ganin zaben zai gudana. Na tattauna da wasu daga cikin 'yan takarar ga abin da suke ce.
Sunana Shitu Muhammadu Kabiru, MOA, National Chairman, Advanced People Democratic Alliance, shugaban kungiyar masu neman shugaban ƙasa a Najeriya. Wannan zaben in an fitar da wani ya ci zabe, ya kamata mu dauke ta kamar tafukar kwallo muke yi. Wannan ya ci yau gobe wani kuma zai zo ya dauka. Wanda ya fadi yau ya rungumi kadara.
Sunana Hajiya Aisha O Abdulsalam, wanda take takara a jam'iyyar DPP a matsayin House of Rep, Federal Constituency da Abuja South. Mun ji dadi da aka ce mu mata mu fito, saboda in muka fito mu ma za mu kara development na ƙasarmu. Mu kuma muna so mu san cewa mata we are contributing, ba sai cikin gida kawai ne muke da amfani. Muna so mu nuna musu cewa even in decision making a democracy mu ma muna da amfani.
Grace Alheri Abdu da ta jagoranci wannan gagarumin taro ta bayyana cewa muryar Amurka za ta ci gaba da gabatar da labaru na wannan zaben tun daga yin zaben a ranar Asabar har zuwa bada sakamakon zaben.
Makasudin shirye wannan taro shine mu kafar watsa labarai ne, kuma abinda muke shine ilmantar da mutane da sanar da mutane kan duk abin da yake faruwa, musamman domin bada dama ƙara fahimtar abin da ya shafi wannan zabe, kama daga abin da ya shafi hukumar zabe, hukumar wayar da kan jama'a wato National Orientation Agency, jami'an tsaro, jam'iyyun siyasa. To mun bada dama ne domin a turanci ana cewa robin minds, ba mu san ra'ayoyi da fahimtar juna. Muka ga ya dace a basu dama ido da ido su yi ma hukumar zabe tambayoyi su samu amsa kai tsaye.
Wannan taro dai da muryar Amurka ta yi shine kusan karo na uku da aka yi irinsa, wanda ya samu halartar mutane, wanda na farko an yi shi ne tare da matasa waɗanda suka shafi masu kaɗa ƙuri'a da masu sauraro, na biyu kuma da mata, sai kuma wannan da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin zabe a tarayyar Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa daga Najeriya, kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ya bayyana shugaban jam'iyyar na ƙasa Bazoum Mohamed a matsayin ɗan takara a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a shekarar 2021 da ke tafe. Ga su lamu mini barma da ƙarin bayani.
A yayin zaman su na jiya Lahadi ne mambobin kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki suka yanke shawarar zaben Bazoum Mohamed a matsayin gwarzon su na zaben shugaban kasa na 2021 a karkashin tutar wannan jam'iyya wacce a baya-bayan nan ake yada jita-jitar cewa sakataren ta Hasu Masaudu yana sha'awar samun wannan tikiti abinda wasu ke ganin sa a matsayin musababin korar sa daga mukamin sa na ministan kudin kasa. Honorable Idrisa Mai Daji dan majalisar dokokin kasa ne a karkashin inuwar jam'iyyar PNDS.
Kamar yadda an kasa ba bakwai biyu duka ana taro na jam'iyya babban biro na koli ya yi taro kuma ga wannan taro da anka yi an tattauna bisa batun candidature a jama'a duka sun amince sun ce president kin party Muhammadu Bazoum shi ne dan takara wanda zai shagura a 2021 zai zama dan takara na PNDS tarayya wannan abu da anka yi shi duka biro na koli ya amince da hakanan da presidium duka sun amince da hakanan biron koli ya ce abinda yan jam'iyya sun kace mun amince da shi Bazoum shine candidate kenmu na party amma yanzu babu wani candidate bayan Bazoum
sai dai wasu na kwatanta cewar akwai yan yankin Doso da kuma wani rabi wani bangare na yankin Tilaberi da Tawa basu amincewa wannan matsayi ba
wannan zancen banza ne abinda shi ke zancen banza ne kaga dai fuma question nan ka tambaye shi nan Musa Kalite wanda aka ce ma Kalite president ke federation ke Tilaberi shi nan duk sun amince da hakan kenan babu wani bangare wanda bai amince ba duk wanda ka sani mai mai na tarayya sun amince da wannan magana
ya za ku yi da magoya bayan Hasu Masaudu waɗanda a baya-bayan nan ake bayyana cewa lalle sun dage kai da fata sai shi Masaudun ya tsaya takara
ha mu abinda tarayya ta tsaida shine muka san muka san muka tabbata ba mu tabbata da Masaudu ya hito ba bai ce mana bai ru a party ya bai hodi kenan ba mu tabbata ba da sha da wadansu yan goyen baya duk wanda shi ke dan tarayya na ya amince da Bazoum shine a candidate kin mu
bayan amincewa takarar shi Bazoum din yanzu menene mataki na gaba
a ina ce muka abinda mataki na gaba congress ne muke kira ku shi zai jaddadawa shi tabbatar da wannan magana da an ka tsaida Bazoum shine dan takarar mu shikenan 2021 sai zo a yaki
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Madalla ga baba Yakubu makeri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da Isa Ali, babban daraktan zartarwa a wata kungiya mai zaman kanta a Ghana, ta Vision for Alternative Development Ghana, wato VALD a takaice, wacce take shirye-shiryen kai komo motoci lamun lafiya a birnin Accra, inda ya mana fashin baki akan wasu alƙalluma da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO ta fitar na tsirran ababen hawa a shekarar 2018 da kuma irin asarar rayuka da aka samu a bara. Ga dai bayanan da Isa Ali ya mana.
Sai mu ce cikin shekaran da ya wuce kenan, cikin sai mu ce watan Disamba kenan, ita Majalisar Ɗinkin Duniya kenan, sai mu ce fannin da ke kula da sha'anin lafiyan duniya gabaɗaya kenan, ita ne da aka kisanta da suna World Health Organization. Gaskiya ta fito da sai mu ce reportu kenan da ke gwadawa kaman yanzu haka kowane shekara muna rashin rayuka adadin miliyan 1.35 million mutanen da ke rasa rayukansu akan hanyar titi kenan. Kuma abinda kuma ke da ban tsoro kuma yake da fata kai shine in mun ka duba kowane seconds sai mu ce 24 seconds kenan
daƙiƙa 24
to digo 24 kenan ana rashin mutum sai mu ce rai akan hanya, meaning kamar kowane 24 minutes duka sai ka gan kamar mota ta buga wani kan titi sai ayi wannan rashi, kaga ya zama ban mamaki kenan. Bimana kowane minti daya kenan ana rashin mutane biyu akan titi, kuma yana da damuwa sosai. Kuma in mun ka duba wanga binciken da sun ka fito da shi yana gwadawa kama muna da matsala sosai, don wanga shiri ko in ce statistics da sun ka fito da shi da kidayan da sai mu ce garuka da dama har da Ghana ma mu ma muna cikin wannan matsala. Kuma abinda kuma ke da fata kai shi ne shine waɗanda ma ake rashin su shine sai mu ce yara da matasa da ke tsakanin shekaru 5 zuwa 29 kenan, ko 29 ka gane, waɗanda kuma ake rashin su sosai kan titi kenan. Kuma yana da fata kai shi mu duba yau yanzu wasu garurukan da sai mu ce yanzu ci gaba ke zuwa, kuma yanzu kuma gwamnati kuma ke kokari take sa arziki cikin sha'anin karatu, sai ka gan kama a ce yau waɗannan matasa kenan shekaru 5 zuwa 29 suna rashin rayukansu, yana da damuwa sosai. Kuma in mun ka zo sai mu ce cikin kasashenmu na Afirka wannan doka na gwadawa kama in mun ka je Liberia haka cikin Afirka sai mu gan tana sama kenan kan shani asarin kan titi kenan na motoci road accident na crashes, yana da fata kai ce kuma garin da kuma ke bayanta ita ne Sierra Leone. In ka fita Sierra Leone kuma akwai Burundi da Zimbabwe, su duka suna sai mu ce third position kenan. Sannan muna da su da dama, akwai Democratic Republic of Congo, sannan Central African Republic, bayan shi kuma muna da Burkina Faso. So in ka duba kasashe da dama gaskiya suna da matsala kai, amma akwai ababen da kuma ke kamana wanga matsala.
Daman da abinda zan tambaye ka kenan, a kasashen mu na Afirka menene abinda ke haddasa irin waɗannan hatsarin mota da ake samu?
Na farko sai mu ce muna da matsalan sai mu ce yanda ake gine-ginen titi shine road infrastructure, ka gane hanyar titinanmu da kanshi akwai matsala. Bari in baka misali irin wanda ma mu muke samun matsala a Ghana, kana iya akwai wasu sai mu ce hanyoyi suna da kyau sosai an tayin shi bai da matsala, amma hanyoyi da dama tituna da dama sai ka ga akwai da muke cewa potholes, in kana tafiya sai ka ga
ramuka a cikin
ramuka kuma kan titi, kaga wani lokaci yana yiwa kana tafiya za ka sai ka ga wani kuma ya zo sai mu ce sai ke tare titi, sai ka ga hankalin shi matuki na kan potholes, ka gane ramukan da ke kan titi kuma bai gan mutum da ke gaban shi, sai ka ga karshe sai ka ga an buge mutum ya kawo babban hatsari ai rashin rai, wannan kuma sai mu ce yana ciki. Sannan na biyu shaye-shaye kuma na kamana matsala sosai, da turawa ke ce drunk driving, sai ka ga mutum ya sha giya sai ka ga ya doki ya ce wai zai tuki. Kuma mun ka duba yau ma ba sai mu ce ba ma Afrika ba ma Afrika kaje ba. Ka gane duniya da dama akwai matsala kai amma mun ka zo kasashe mu na Afrika sai ka ga kamar South Africa na gaba cikin wannan sai mu ce matsala wadanda ke shaye-shaye kuma suna tuki. Sai ka ga kamar ka san mutum ya sha giya ga hakali bai aiki. Sai ka ga mai shi kuma ya doki mota tana tuki. Kumce yana tuki sai ka ga kamar an ji an samu matsala kan tuki. Wannan yana da matsala sosai.
A nan za mu dakatar da hiran mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin shi Isa Ali, shugaban kungiyar Vision for Alternative Development Ghana, VALD a takaice, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga wannan sako.
Talaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumansu.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da Sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Talaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka.
Yanzu kuma ga sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayr Info. Wacce ta ruwaito cewa 'yan tawayen kungiyar MNRG sun ajiye makamai a yayin wani bikin da aka yi a makon jiya a garin Tumo da ke kan iyakar Nijar da Libya. Jaridar ta ce kungiyar MNRG wacce ta fara bayyana a shekarar 2017 ta yi barazanar kai farmaki a wuraren da Nijar ke haƙo man fetur da nufin nuna rashin jin daɗi akan abin da ta kira rashin adalci wajen rabon arzikin ƙasa. Sabili kenan da hukumomin na Nijar suka dage da tuntuɓa da nufin shayo kan adum cike da askarawansa. Jaridar La Nation na cewa shugaban kasar Nijar ya nuna damuwa game da mawuyacin halin da jama'ar lafiyar Afirka ke ciki a fannin kiwon lafiya musamman a kasashen da ke kudu da Sahara. Isu Muhammadu da ke wannan bayani dabra da taron kungiyar AU da aka fara a wannan litinin a Addis Ababa ya shawarci takwarorinsa akan bukatar matsakaimi domin tunkarar wannan kalubale, in ji La Nation. Jaridar Lebanon ta bayyana cewa Bankin Duniya ya baiwa Jamhuriyar Nijar tallafin miliyan 17,000 na sefa domin samar da aikin yi ga matasa 'yan shekaru 15 zuwa 25 da aihuwa. Akalla matasa 40,000 ne wannan shiri zai shafa a ƙarƙashin wani project ɗin da ke da gurin inganta rayuwar matasa. Saboda haka za a zakulo matasa 30,000 daga da'irorin da suka fi kowa talauci a Nijar. Yayin da rabgowar 10,000 za a zaɓo su daga yankunan da ke huskantar barazanar tsaro, in ji Levanama. Jaridar Lokanar Amfiri ta ruwaito cewa daraktar ma'aikatar CNUT Madam Daura Hadiza Kafugu ta ajiye aiki a washegarin wata ziyarar da ta kai wa kananta Kaftan Kafugu a kurkukun da yake kulle saboda zargin yunkurin juyin mulki. A cewar jaridar, matakin ya biyo bayan wata ganawar da ta hada Hadiza Kafugu da Firayim Minista Birjira Fini, wanne ya sanar da ita cewa shugaba Isuhu ya bashi sako a gaya mata cewa taura biyu ba sa taunuwa a baki guda, saboda haka ta zabi abin da ta fi so tsakanin kananta da mukaminta na Director Knits. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA, mai magana Mansur Isa Fagalawa a kanan Daban Najeriya. Da Allah BOA ku bani dama in miƙa saƙona ga matasan Najeriya. Duba da zaɓe ya taho an kusan take ta ranar 16 ga wata wannan da muke ciki, za a take wasa. Zaɓe babu hayaniya. Zaɓe matasa kowa ya je ya zaɓi wanda yake tunanin zai kawo masa ci gaba a yankinsa, a jiharsa, ko a mazaɓarsa. Wannan shine daidai, kuma kar a sake a tada hayaniya ko a tada fada ko a tada rikici, domin waɗannan manyan na Najeriya ina tabbatar ma wallahi idan rikici ya tashi kowanne dama ɗaya da 'ya'yansa zai ya koma ƙasashen waje, dama suna da gidaje a can waje. Mu da muke cikin ƙasar, mu abin zai zo ya dama, mu abin zai zo ya tayar da hankali, mu ne za mu rasa wajen kwanciya, mu ne za mu rasa ƙasar noma da makamantansu. Duba da yadda ƙasashe na Afirka suke shiga cikin ruɗani aka tada irin waɗannan rikici na siyasa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Ɗanlami Jeja Kadara, jihar Niger, Najeriya. Ina so in kira ga gwamnatin jihar Niger, a halin da muka shiga a nan ƙaramin hukumar tarafi Kadara, a halin gaskiya muna samun matsaloli a nan ƙaramin hukumar tarafi. An yi mana gobara, ya ci a kirga. An yi gobara ta gina, mutane fiye da 10 suka mutu. Aka yi gobara a nan Kadara, kamfanin Kadara, mutane 2 suka mutu suka kona a cikin shago. A halin gaskiya sai gashi mai shekarun jiya an sace mana gobara gida gaba daya da shaguna sun kona, amma a garin da na Kadara a ce ba mota na kashe wuta. Gaskiya abin takaici ne. Kullum ana take zama, ana ta gaya mana cewa wai akwai motoci suna na ajiya a kwatar mina, amma har yanzu ba to mamu mota na kashe gobara ba. Gaskiya gwamna jihar Niger, don Allah don Annabi ka taimaka a turo mamu motan kashe gobara a ƙaramin hukumar tarafi.
Kafin mi sallama ga labarai, amma a taƙaice.
To, a taƙaice, ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka ɓangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa ta samar da kuɗin tafi da gwamnati da kuma kauce ma rufe ma'aikatun gwamnati a ƙarshen wannan satin. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka SDF a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da ISIS a wuri ɗaya tilo da ya rage a hannun ISIS ɗin, duk kuwa da rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan. Dubban mutane sun sake bazuwa kan tituna a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar Haiti, da wasu birane a faɗin ƙasar jiya Litini, suna zanga-zangar neman shugaba Jovenel Moïse ya sauka. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaba Donald Trump ba na janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Amurka za ta ci gaba da binciken kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, yana mai jaddada cewa Amurka ba za ta yi wata rufa-rufa game da kisar ba. Wata sabuwar 'yar majalisar dokokin tarayyar Amurka wadda musulma ce 'yar asalin ƙasar Somalia da ta zo gudun hijira ta nemi ahuwa jiya Litini bayan da ta sha cicika daga 'yan Republican da 'yan uwanta 'yan Democrat saboda kalaman da ta yi da aka fassara su da nuna tsanar Yahudu. 'Yar majalisar wakilai Ilhan Omar, wadda 'yar Democrat ce mai wakiltar wata gunduma a jihar Minnesota, ta yi wannan neman afuwa saboda kalaman da ta yi game da wasu kuɗaɗe da ta ce wata ƙungiya ta kira 'yan Yahudu ke ba da 'yan siyasa.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Bazari. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.